Aje da rane ne bayan idan da sallan Juma'a wasu ƴan bandiga suka sace tsohon ministan ma'adanan man fetur na ƙasa wato Dr. Shatima Alimangunu so kuma yi awon gaba da shi ba tare da an gano inda suke ba. Wannan batu da ya tada hankulan mazauna garin Maiduguri ganin yadda wannan matasa suka sace wannan dattijo ɗan shekaru 87 da haihuwa a idanun jama'a. Aka kuma yi awon gaba da shi ba tare da an ji duriyansa ba har izuwa wannan lokaci. Dr. Shatima Alimangunu dai ya shahara ne wajen tallafawa gajiyayyu da marayu da mata da yara da kuma taimakawa harkokin ilimin zamani da na addini wanda kan cire kudade daga aljihunsa wajen gina makarantun Islamiya da na zamani ko kuma daukan nauyin wasu shirye-shiryen addini a kafafen yaɗa labarai. Irin wannan ɗabi'a na Dr. Manguna dai ya sa wasu manyan mutane mata da maza na hankoran ganin cewa sun kokoi irin wannan halayya kamar yadda uwar gidan gwamnatin jihar Borno Hajara Nakashi Shatima ke cewa a wani taro da aka yi a can baya.
Bari in kamanta wanda nake kishin su amma kishin ba wai dan abin duniya bane, wallahi dan inemi lahira ina nake ba wanda bai san Dr. Shatima Alimangunu ba. Ko yaushe wallahi in naga yana abin taimako shekaru 10 da ya wuce addu'an da nake Allah ka ban wannan karfin da wata rana nima cewa na sharewa wayannan gajiyayyu.
Dr. Manguna dai shine shugaban kungiyar dattawan jihar Borno kuma yana na gaba-gaba wajen neman wa'ayan kungiyar jama'atul ahli sunna lidda'atu wal jihad da aka bi sani da Boko Haram ahwa wanda ko a ziyara da shugaban kasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya kawo jihar. Sai da Dr. Ali Mangunu ya shedawa shugaban cewa yace shugaba a dan gaskiya idan ba tare da sasantawa ba ba za ka zama shugaban wannan kasa ba a yau, don haka akwai bukatan yin sulhu da gaggawa. Irin wannan kalami ne dai ke yawan fitowa a bakin doktan wanda kuma yake da daukaka da soyayya idan duniya. Na kuma tuntubi sakataren mangunan tawayar talho game da fituzun da ke fitowa na cewa wai yan bindiga da suka yi garkuwa da dattijon sun nemi kudaden fansa wai kuma dattijon yayi magana da iyalansa sai ce babu wani abu kamar haka, duk jita-jita ne kawai jama'a suke ta yadawa. Yace har izuwa wannan lokaci dai basu ji komai daga gare shi ba kuma ba wanda ya magana da shi.
Ba communication ba jabe rumo
kace okay jita-jita ne kawai. Har izuwa wannan lokaci dai babu wani sanarwa daga wajen hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar baki daya kan irin wannan kalubale da gwamnatin jihar Borno ta tsinci kanta ciki. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sanyi da rana da iska da sauran sumaya
musanya
da rana da iska da sauran
sumaya musanya wuya gurbidai sanu manya musanya wuya gurbidai kanci duniya ta yi.